shugaban hukumar ta naftir sanata Bakir Lado wanda ya jagoranci kaddamar da kwamitin a nan Kano ya ce daukar matakin ya zama wajibi la'akari da cewa wannan shiya ta Kano ta yi iyaka da wasu sassa na jamhuriyar Niger kuma miyaguna amfani da ita wajen safarar ƴan Najeriya zuwa kasashen Libya da nahiyar Turai
a yanzu mutanenmu na arewa har ma sun rungumi abin sun mutanenmu na kudu so shi yasa muka ga ya dace musamman wa'annan jihohi namu na Kano Katsina Jigawa da Kaduna mu kafa wannan task force ba don komai ba saboda a samu kusanci da al'umma wannan task force kuma ya kunshi police immigration DSS da sojoji da manya-manyan jami'an tsaro shi kuma wannan task force amfanin sa wato zai je har kasa to har gurin hakimai da malamai da kuma masu unguwa
Lamajan Kano wanda shike wakiltar masarautar Kano a cikin kunshin committee ya ce masarautun jihar Kano ba za su yi wata ba wajen bada bayanan da ake bukata domin kakkade masu waki da safarar bil'adama
sarauta za ta bada iya labari da yawanci labari shine farkon abin da ake gilawa a kai to da ka zame iya kokari mu ga cewa an bada labari abubuwan da ake ciki na irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin al'umma
gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnati ta yi maraba da wannan yunkuri na hukumar NAPTI
mun rungume shi da hannu biyu kuma muna tabbatar wa shugaban wannan hukuma kuma ɗan Kano shi sanata Lado cewa za mu bada haɗin kai kuma za mu taimaka wannan wato babban kwamiti domin a shawo kan wannan al'amari in ka kula wato masu haba-haba na kai mutane kafashen waje ko a sai da su ko kuma a sa su su yi wato wata bauta kamar irin bauta ta da to daga wurare daban-daban nan Kano suke zuwa saboda Allah ya albarkace mu da hanyoyi na zuwa kafashen waje musamman ma ga filin jirgin sama da kuma wato hanya mai sauki da ake zuwa kafashe musamman ma kafashen wasu Afrika to kaga duk irin wannan sai an sa ido sosai da sosai don a shawo kan wannan al'amari
dangane da gidaje ko gine-gine da ake amfani da su wajen boye waɗanda ake yunkurin safarar su zuwa ƙetare kuwa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce
idan an kama irin wannan dole ne mu samu wanda suka yi musu hanya suka samu wannan kuma za mu rushe idan gidajen wasu ne za mu rushe waɗannan gidaje saboda ba za mu kamar da yadda aka ajiye waɗanda aka fato akan kidnapping kaga rushe gidajen muke haka shi ma wannan zamu yi domin mu tabbata cewa an dau al'amari an dau mataki sosai da sosai
kimani ƴan Najeriya 150 ofishin shiyar Kano na hukumar NAPTI ya ceto daga hannun masu safarar mutane cikin kasa da makonni hudu da suka shude lamarin da ke nuna yawaitar masu wannan ta'ada a Najeriya musamman a wannan shiya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.